أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعدها كبرك من سادوا أولا مسلاتي بتار البركة ينتي قبا تكنا تمنا عمدة الأحكام واللفا والإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى idan ba manta ba wannan shine majalisin mu na 85 ko 86 a cikin karatun wannan littafi mun tsaya hadisi na 3 a cikin sabon littafi wanda yake mara bayani akan reno ko kuma shayarwa yau da iko Allah muna 4 ga watan jimada awwal hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1444 wanda yi daidai da 28 ga watan 11/2022 za mu tashi hadisi na 3 cikin kitabun raza wala yake cewa wa anha qalat inna aflaha akha ibri akha abul quaisi ista'zana alayya ba'da ma unzila alhijab فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته فقال ائذن له فإنه عمك تربت يمينك قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرم من الرضاء ما يحرم من النسب وفي لفظ استأذن علي أفلح فلم آذن له فقال أتحتجبين مني وأنا عمك فقلت كيف ذلك قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح ائذن له تربت يمينك وانا حديث إمام البخاري يهتر رشي أتكي إن تتلت أنسين كتاب الآداب باب قول النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك باب يوندي كي من بياني فقم من زاء الله من سيراد أمنت الله اشتبت أغريك أغريشي هننك إياه كناية أكن تلوتي sai dai ba min babu sharri bane ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake irin wannan addu'o'in kamar misalin yace saklat ka ummuka da mamma iyaye uwa ma'ayyaka tayi barin ka kamun ka kawo ka duniya irin wannan min babul madah ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake wadansu ba min babu sharri idan Imam Bukhari ya kawo wannan hadisin kalgashin wannan babun juz'i na 8 shahi na 37 hadisi mai lamba ta 6,656 haka shi ma Imam Muslim ya kawo wannan hadisi a cikin ingantaccen littafin cikin kitabun rada babu tahrimur rada'a min ma'il fahli babi wanda yake mana bayani akan haramcin reno na daga ruwan namiji duk abinda sanadiyyar wani aka samu nuna to shi ma dangantakar wannan wanin ta koma haramun a gare ka misali mace ce wanda take renon yawo mijinta zai kasance shi ma haramun ne dangin shi diyan shi da ƴan uwan shi uwan ma'aihiyar shi da ƴan uwan shi mace ko bangaren uwa ko bangaren uba dukkan su suna iya kasancewa wannan yaron haramun a gare shi sabida baya yiwuwa a samu nono sai da ruwan namiji
sai idan an samu cuɗanyar ruwa guda biyu na mace da namiji, sannan nono yake iya fitowa, kirin shi sanya hukuncin yake ɗaukan shi ma namijin, ba wai macen ita kaɗai ba. Ina fata an fahimta. Shi ne na imam Muslim ya buga babi, yake cewa babi wanda yake mana bayani akan haramcin reno daga ruwan namiji. Idan ya kasance miji matar shi ta shayar da kai, shi ma dangantakar shi dukkan suna kasancewa haramu a gare ka albarkacin wannan nonon da suka sha na wannan matar. Zamu ga hadisin wannan hadisin Aisha abinda yake bayyana mana. Hadisin zamu same shi a cikin ingantaccen littafin shi cikin Sahih Muslim juz'i na 4 sharhi na 163 hadisi mai lamba ta 1445. Hadisi ne wanda aka samo shi daga Aisha, yarda Allah shi tabbata a gare ta, shine mallam yake cewa wa anha daga gare ta. Ita wadda ta rawaito hadisai guda biyu, na harko Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta, qalat tace inna aflah akha abil quaisi, lalle aflah dan uwan Abil Quwais, ista'zana alayya ba'da ma unzila al-hijab, ya nemi izinin shugowa huna bayan an sabkar da aya wadda take mana bayani akan hijabi. Wata aya ce, ita ce ayar da take cikin suratul Ahzab, wanda Ubangiji yake cewa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna, ya kai wannan annabin ka fadi wa matekunka da matan mummunai, wa banatika da diyanka da matekun mummunai, dukkan su yi kokari su sanya hijabi tsakankanin su, ko su sanya riga wanda za ta tsillime musu dukkan al'auransu. Kuma wannan yana nuna mana ba wai sanya tuhumma kadai ba ita take nuna killacewa ba, hatta da shigowa wani muharrami ya shigo wurin da ba muharrama shigo, wannan shi ma haramu ne. Wajibi ne mai gida ya dauki dukkan matakan da zasu iya killace mai iyalan shi ba tare da wani ya ringa haurarwa ba yana zagwa yana kallon su ba. Ki sanya a cikin addini ba a bada dama ba mutum ya saki kofar shi haka fararaba, yanda kowa zai ringa shigowa, wanda ya ga dama mai sayan galas mai sayan bambo ya ringa shigowa. Wannan yana daga cikin abin da addini ya haramta mana. Ba a shigowa gida sai da neman, sai an nemi izini. Idan an baka izini ka shigo, idan ba a baka izini ba ka koma. Shi ne Ubangiji yake wa in qila lakum irji'u farji'u a cikin suratul Nur, idan aka ce muku ku koma, ni hakuri ku koma, ba a buƙatar shigowa wannan gida a wannan lokacin. Shi ne aka baka tsari, aka ce maka ga lokacin da salasu auratin lakum, lokuta guda uku wanda Ubangiji ya riga ya sanya bai kamata ba ka kai wa ɗan uwanka ziyara gidan shi ba, saboda lokuta ne imma na samun nutsuwar shi ko na hutun shi, da kuma ka riga ka hawo. In ka zo a irin wannan lokacin aka ce maka koma, ko ka zo ana cikin wani sha'ani aka ce maka koma, kai kokari ka koma. Wannan shi yahi dacewa, shi yahi cancanta a gare ka. Sai ya aya ta hijabi da ta zo take bayani kowacce ta liƙe al'auranta ta sha makance kanta da dukkan wani wanda yake muharraminta. Shi ne na Aisha take bayyana mana, take cewa bayan an sabkar da aya ta hijabi, ita kuma ayar nan ta hijabi an sabkar da ita a shekara ta 5 da hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kasancewar idan muka leka za mu ga hukunce-hukunce shari'a ba su zo boye kaɗa'an ba kai tsaye ba, sai da aka bi su bi ta tahunci. A kawo maka abin da zai dan kusanto da kai, sannan a kawo maka wani wanda zai ƙara kusanto da kai, sannan a haramta maka. Haka addini yake tafiya a hankali, ba a zo ba aka furlanta wa mutane abin da ba su saba da shi ba, ƙaza'a su rabu da shi. Sai da aka bari lokaci, sai da aka bari da hali ya kai hali, sannan aka sanya wannan hukuncin a shekara ta 5 da hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ne faqultu, sai nake cewa ita Aisha take cewa Aisha take cewa Aflah dan uwan Abil Quwais ya nemi izini ya shigo gurina bayan an sabkar da aya wadda take ta hijabi. Fa qultu, sai nace wallahi la azan lahu, wallahi bana bashi izinin shigowa ba zuwa gare ni ba. ko cikin gidana hatta astazin annabi sallallahu alaihi wasallama har sai na nemi izinin manzo Allah bin tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi fa inna akha abul quais domin dan uwa abul quais laysa huwa arda'an ba shi bane ba yore mini bai shayar da ni ba walakin arda'atni imra'atu abul quais sai dai matar abul quais ita ce ta shayar da ni فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم سي من ذا الله من سيرا ده امنتي الله شتبت ا غري شي يشكو غونا فقلت سي نتي يا رسول الله يا مايكين الله ان الرجل ليس هو ارضعني wannan mutumin afla ba shi bane ba wanda ya shayar da ni ba walakin arda'atni imra'atu matar shi ita ce wanda ta shayar da ni فقال سي من ذا الله من سيرا ده امنتي الله شتبت ا غري شي يجي اذن له ba shi izinin shigowa zuwa gare shi fa innahu ammuk saboda shi wannan aflayin babban kine dan uwan babanki ne babanki na rin yace mata taribat yadaka taribat yaminuk damaki ta gaurayi da kasa kinaya ne akan talauci amma dai ba wai shine abinda manzo Allah bin tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi da yake neba ga Aisha ba wannan min babil madah ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya furta wannan magana kamar hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana yake ce mana alayka bi zati dini talibati yadaka ya zano mana nau'ikan mate ku wanda ya dace a ce mun aura amma dai yace mana mutun ya zabi mai addini wanda idan ka kalle zakurum addinin kamar yayi magana da kanshi yace to kuma wannan ita ce zaka samu rahuta duniyarka da lahiranka qala urwa yake cewa fa bizalika kanat aisha taqulu kalkashin wannan hukuncin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi na shi afla babban ta ne take cewa harimu minar rada'i ma yahrum minan nasaba ko haramta duk abin da yake na shayarwa abin da yake haramtuwa na daga dangantaka idan wani dangantaka tana iya haramta ka ko tana iya kaddarawa ya kasance ya koma ta koma muharramarka to hakika idan an yi sha idan akai shayarwa ita ma tana iyawa ta haramta abin da yake tsankaninka da wannan matar koda ba dangantaka ta uwa da uba in dai shayarwar nan ta shiga ta hada shirbanta to tabbas wannan zaka kasance haramun a gare ka kalkashin wannan hukuncin ne Aisha take cewa ku haramta wa kawunan ku duk abin da yake na shayarwa idan wane ya sha dan wane sun sha nono guda daya to ku haramta dangantaka tare da su kamar yanda ake haramta dangantaka idan dangantaka ta hada dan bangaren wa da kane da diyansu bangaren wa da kane da uba da diyanci ina fata an fahimta harimu minar rada'i ku haramtawa kawunanku duk abinda yake na shayar da nono idan shayar da nono ya hada ka misalin da kai da wani kun sha nono guda daya to idan dangantaka tana iya hadawa kananka ai baya iya arman ba kananka baya iya arman diyarka amma dai kuma shi wancan wanda da Allah kaddara ba ku sha nono tare da shi ba yana iya auren diyarka idan kuka sha nono tare da shi nonon nan ya cika sharuɗan shi yanda ya kamata a dauki hukuncin wani lalle wacce ta shayar da wani ya kasance dan wannan haramun ne a gare ta kuma kai wanda yake ma'aiyyaka ne wani baran da yazo ya sha nonon ma'aiyyaka ya koma dan uwanka jini to shine duk abinda nono ya hada to dangantaka ana bangaren dangantaka ma tana haramta shi abinda dangantaka take haramtawa nono yana haramtawa ina fata wannan kalmar ta mutu abinda dangantaka take haramtawa nono ma yana haramta shi shayarwa tana haramta shi an fahimta misali dukkan misalin ya ƙara fitowa Ali ne da shi da Jafar Ali ma'aiyyar shi Maryam sai aka kawo Jafar aka ajiye shi a gidansa Ali ma'aihiyar Ali ta shayar da Jafar shayarwa har guda biyar ya shaye koshi har yi saki nuna shayarwa har guda biyar yanzu wannan Jafar ɗin da shi da Ali sun koma ɗan uwan juna kun ga ai ba dangantaka ta uwa da uba
mijete dangantakar su wannan nuna shine ya hada dangantakar su abinda Ali ya ja shine abinda Ja'far ya ja yanzu biya Ali haramun ce ga biya Ja'far biya Ja'far haramun ce ga biya Ali ya koma mai dan uwa na jini dangantaka misalin Ali yana da kane Muhammadu abinda zai haramtawa Muhammadu abinda yake tsakankanin dangantaka Ali da Muhammadu duk abinda zai iya haramtuwa na dangantakar abinda dangantakar su za ta iya haramta musu to haka zata haramtawa shi ma Ja'far dalilin nunan da yasha an fahimta shine sai an yi zamu tafi zamu karanta hadisin da suke gaba insha Allah kenan abinda Aisha take bayyanawa lalle ana haramta duk abin dangantaka za ta haramta to ku yi kokari ku haramta idan an yi shayarwa wa fi lafzin aw wani lafazi take cewa ista'zana alayya aflah dan uwan Abul Qais ya nemi izinin shigowa gurina falam azan lahu dumme izinin shigowa ba fa qala sai yake cewa atahtajibina minni shin zaki killace kanki ki sha makance kanki game da ni wa ana ammukum ni kuma babbanki ne dan uwan babanki ne babanki na shayarwa fa qultu sai nace kaifa zalika yaya za ai a ce kai dan uwan babana ne dan uwan babana ne na shayarwa qala arda'atki imra'atu akhi bi labani akhi yake cewa ai biyan matar dan uwana ta shayar da ke da nonon dan uwana yana nuna mata nono baya samuwa sai idan ya kasance an samu tarayya tsakanin mace da namiji ita kuma Aisha a cikin hadisin kamar tana bayyanawa ba ta da dangantaka da bangaren ubanta ita kurum bangaren wannan matar da ta shayar da ita ce kadai take dangantaka da ita shine nan Aflah yake bayyana mata yake cewa tabbas matar dan uwana ta shayar da ke da nonon dan uwana wannan mas'alar sai ta girma mu Aisha tace to shikenan fas'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace hina tambaye manzo Allah bi tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi akan wannan abinda Aflah ya hodi mini fa qala sai yace sadaqa Aflah lalle Aflah yayi gaskiya izan lahu kime izinin shigowa zuwa gare ki kada ki sha makance kanki tare da shi saboda babban gine karibat ya daki wannan addu'a ce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi wa Aisha kinaya ce akan talauci amma dai ba shi ake nufi ba wannan bangaren addu'a ce kina wannan hadisin idan muka leka zan mu gani yana tabbatar mana hukuncin shayarwa bangaren namiji idan bangaren namiji matar shi ta shayar da ke to hukuncin yana tabbatuwa akan shi ma namijin mijin wannan matar wanda albarkacin shi nuna ya samu saboda shi shine ma'abucin wannan nuna in ba dan yayi tarayya tare da ita ba da nunan da bai samu ba kidan shi sai ya kasance wannan shayarwa zata haramcin shayarwa zata tabbata ne bangaren shi da bangaren ta kuma wannan shine mazhabi na jamhurin malamai da majamhurin sahabbai da tabi'ai da ahlul hadis kuma da wa'ansu wannan a'immatul mazahib duk da kasancewar da kai wa'ansu ɗan bangare wanda suka tahi akan a'a haramcin yana tabbatuwa ne bangaren macen kadai ba ta ba bangaren namijin ba wannan kuma hada ce wanda take shaza ba ita ce rinjayiya in dai mata aka shayar da ita kalkashin wannan hadisin abin da yake tabbatar mana in dai mata ta shayar da wannan yarinyar ko wannan yaron to haramcin har bangaren wannan mijin wannan matan wanda ya shayar da shi kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zartar da hukunci akan Aflah babba ne na Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta kuma hadisin idan muka leka zan mu gani yana karantar da mu wajibcin killace kai killace mace game da mazajen da ba nata ba mazajen da ba muharramanta ba kuma wannan nassi ingantacce bangaren alqur'ani kamar yadda muka karanta ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa nisa'i wa banatika wa nisa'il mu'minina yujnina 'alayhinna min jalabibihin kuma wannan hadisin shi ma yana bayyana mana lokacin da yazo gidan manzo Allah zai shigo wurin Aisha ya nemi izini tace bata bashi izini ba dan haka baya dacewa mace idan wani yazo gidanta ta bashi izinin shigowa matukar ba muharramanta bane ba sai da yardar wannan mai gida sai da yardan mai gida. Wannan kuma shi yake nuna mana bai kamata mu saki kohohin mu haka ba. Kamata ya yi mai kasance kowane gida yana da tsari. Ba wai kowa za ya shigo ba lokacin da ya ga dama ba ya abin da ya ga dama a cikin gidanka ba. Ka sa tsari a cikin gidanka ka killace ba kowa yake shigowa ba. Idan Muharramin ta yazo ya nemi izini ya shigo. Idan wanda ba Muharramin ta bane ya tsaya sai idan ka zo ka ba da izinin shigowa sannan ya shigo. Kuma hadisin idan muka leka kalkashin wannan bangaren izini kalkashin ayar da muka karanta tana nuna mana wajibcin mace ta sanya sutura wanda za ta lullube mata dukkan al'auranta. Kuma yanda muka gani wannan ayar abinda take bayyana mana wanda aka saukar da ita shekara ta biyar ga hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bata bada damar ba mace ta huto ta ringa yawo tsahara ba. Wala tafarrajta tafarrujal jahiliyyatul ula, kada ku ringa hutawa kuna yawo kararo titi akan huta irin ta jahilai, huta da kuna bayyana adanku, kuna bayyana bangaren jikinku, wannan haramun ne. Shi sai ya kamata ga iyaye masu iya mata su yi kokari su roha wa samari asiri su killace iyansu, kada su ringa bayyana su suna barinsa suna hutawa suna bayyana tsarincinsu. Saboda wannan shine abinda shine ummul khaba'isin tayar da dukkan wata alfasha, da za ta killace kanta ta sanya sutura wadda ba kowa ba zai iya kallanta a cikin wannan suturar ba, ya bujiro mata da abinda yake so. Idan ana hakan ana killacewa suna sanya sutura yanda addini yanda ya umarce su, wallahi alfasha za ta rage. Kasancewar a huto yanda aka ga dama, wannan shi yake bada damar duk wani shaitani ya zo yayi abin da yake so akan wannan yarinya. Shi kuma shayatinul insi wal jinni suna nan suna yi wa junansu wahayi duk inda suke, da kwai na mutane da kwai na aljannai izawa kurum suke yi, he kai he an yi kaza he an yi kaza. Haka mu yi kokari mu sanya wa gidanmu tsari na mu san matanmu da diyanmu a wata irin shiga za su ringa huta, kuma haka wa za su ringa zauwa gidanmu, kuma suwaye su ringa mu'amala da matanmu, suwaye za su ringa mu'amala da diyanmu. Wannan shi ne zai kawo mana sauki duniyanmu da lahirarmu. Kuma idan muka ce ba ma yi ba, to tabbas bushin Ubangiji yana nan zai biyo baya. Shi ne Ubangiji yake bayyana fal yahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Kashe dinku ga waɗanda suke saba wa dokokin Ubangiji, umurnin da Ubangiji yayi su ce a'a su ga nasu, ga abin da suke da tsarin da za su yi, ga yanda duniya ta zo musu, ga yanda za su yi, wallahi kashe dinku. Da kwai azaba ta yusibuhum an tusibahum fitna, wata fitina wadda za ta zo ta lullube su albarkacin samawa umurnin Ubangiji. Fitina ta rashin samun abinci, rashin tsaro da wasu abubuwa makamancin haka, ko kuma wata azaba mai haɗari ta zo ta lullube su. Wannan shi ne sakamakon sabawa umarni na Ubangiji. Da haka mu yi ƙoƙari mu sanya wa gidajenmu tsari, mu san a wani hali za a ringa huta, a wata sutura za a huta, kuma yaya ya kamata a ringa huta. Allah taimake mu. Sai hadisi na gaba yake cewa al-hadisu at-tasi' wal-ishrun ba'da salasumi'a, hadisi na 329. Wa anha qalat dakhala alayya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama wa indi rajulun fa qala ya aishatu man hadha, qultu akhi min ar-rada'a, fa qala ya aishatu unzurba min man ikhwanukunna fa inna ar-rada'ata min al-maj'a fa inna ar-rada'atu min al-maj'a. Wannan hadisin shi ma daga Aisha, hadisi ne wanda Imam Bukhari ya hutar da shi a cikin Kitabu Shahadat, babu shahadati alal ansabi war rida, babu wanda yake mana bayani akan sheda bangaren dangantaka kuma da bangaren shayarwa. Juz'i na uku, shahi na 170, hadisi mai lamba ta 2647. Haka shi ma Imam Muslim ya hutar da hadisi a cikin Kitabu Rida, babu innamar rida'atu min al-maja'a, babu wanda yake mana bayani lalle ana shayarwa idan yunwa ta kai a shayar, ba wai haka kurum ba yaro yana zaune a ɗauko a bashi nono a shayar da shi duk dan ya kasance an haramta, a'a sai dai idan ya kasance bangaren yunwa. Idan an ce bangaren yunwa kenan lokacin da nono zai iya kasancewa wannan yaron a matsayin abinci. Idan nono ba ya kasance wannan yaron ba matsayin abinci ba, to ya huce lokacin da ya kamata a yi a shayar da shi. Ina fata an fahimta. Yaro daga shekara wadda ake yi, wadda ta haihuwa zuwa shekarar da ake yaye, shekara biyu ko a wannan halin nono yana iya kasancewa yaro abinci. Idan ya zarta
ba lalle bane nono ya kasance mai babanci ba, kamar kai ne ka zo ka dauki ruwa ka sha, sinadaran da suke amfani a ciki haka ne Dr. Ko sai Allah ya dace da shine nan malai Imam Muslim ya kawo yace inna marada'atu min al-maja'a, lalle ana rinu ana shayarwa lokacin da nonon yake iya kasancewa matsayin abinci ga yara, juz'i na 4 shahi na 170 hadisi mai lamba ta 1445 hadisi ne wanda aka samu shi ma daga Aisha radda Allah tabbata a gare ta tace dakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, kanzu Allah bai tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya shigo guna wa indi rajul a tare da ni da kai wani mutum, faqala sai manzo Allah mai tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace ya Aisha yake Aisha man hadha wane ne wannan mutum a gunki, qultu sai nace akhi min arda'a ai wannan dan uwana ne na daga shayarwa, shi kuma idan an ce dan uwa na shayarwa duk abin da yake dangantaka take haramtawa ko take halaltawa shi yana iya shigowa shi ma ya zauna a ciki, kinan yana da hurumin ya shigo gunta duk lokacin da yake so a matsayin shi na muharramanta saboda babu aure tsakan kanunsu, shine tawaddi wa manzo Allah ai wannan dan uwana ne na shayarwa, faqala sai manzo Allah bi tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yace ya Aisha yake Aisha unzurna man ikhwanakunna, ku diba ku tabbatar wane ne dan uwanku wane ne yake iya kasancewa dan uwanku, saboda ba a kowane hali bane ba idan aka sha nono yake iya kasancewa yake iya dangantaka take iya shigowa tsakaninku ko dukkan abin da yake na halal ko na haram yake iya shigowa tsakaninku, shine yake bayyana mata hukuncin shayarwa fa inna arda'a min almaja'a, lalle ana shayarwa lokacin da ake yunwa ake buƙatar wannan nonon kuma nonon zai iya kasancewa wannan yaron matsayin abinci, shine wannan yake nuna mana kine idan muka leka hadisin daga cikin abubuwan da zan iya fa'idantuwa da su shi shine zamu ga irin kishi na manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi akan yallan shi kasancewar ga ma ya shigo bai yi wata ba ran shi ya canza fuskar shi ta baje ya tambaya wane ne wannan mutum, kuma kai ma haka ya kamata ka siffantu da siffan da halayya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, in mi ka gani a gidanka wanda bai dace ba na gyaran tarbiyya na abin da yake zai kawo daidaituwa tsakankaninka da kai da iyalanka kai kokari kai tambaya, shine manzo Allah da ya tarar da ita ya tambaye ta wane ne wannan mutum, sai take tabbatar mai lalle dan uwanta ne wanda suka sha nono tare, kuma hadisi idan muka leka zan mu gani lalle idan mutum yana shakkar wani abu a cikin gidan shi to yi kokari ya tambaya ba ƙarewa zai ba ya tafi da shakkar shi ba, wannan shakka kuma shaytani yana iya iza shi ya riki tsawara ne abubuwa daban-daban, kai kokari ka tambaya menene kaza a baka amsar da zata tabbatar da zata gamsar da kai ta tabbatar ta nutsar da kai, wannan shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a cikin gidan shi, kuma idan muka leka hadisin zan mu gani lalle yana tabbatar mana shayarwa tana haramta ko tana yanke wannan abin da yake kasancewa na ajnabiya na aure tsakankanin wanda suka sha nono ɗaya, kenan wannan wanda ya shigo gun Aisha dalilin shayarwa ya koma mata muharraminta yana iya shigowa gunta kamar yadda wanta zai shigo uwa ɗaya uba ɗaya haka shi ma zai shigo wurinta, kuma haka zai kasance haramun a gare shi neman armanta haramun a gare shi neman auren ɗiyarta, haka idan muka leka hadisin zan mu gani yana karantar da mu lalle faɗan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inna marada'a min almaja'a, lalle yana karantar da mu ana shayarwa ne shayarwar da zata iya haramta tsakankanin ka da kai da wani bangaren dangantaka shine lokacin da yaro yake buƙatar wannan nonon da albarkacin yunwa kuma zai kasance mai abinci a wannan lokacin, idan ba haka ba babu hirar duk da akwai mas'ala wanda suke da saɓani ɓangaren malaman fiƙhi za mu zo kansu za mu ɗan yi bayani a kansu, wannan kuma shine hikimar da aka sanya aka ce inna marada'a min almaja'a, saboda ya kasance yaron idan ya sha zai ɓuɓɓugo mai wannan abin da ya sha na daga nonon nan zai ɓuɓɓugo mai da nama kuma zai ƙarfafa ƙashin shi,
wannan shi sai ya a wannan halin a shi ne ake nema idan an shayar da yaro idan ta kai shayarwa guda biyar yake iya kasancewa haramun a gare ku ko ya kasance muharrami a gare ta wannan matar da ta shayar da ita da ita da ɗiyanta ta ɗan uwan mijinta. Sai da kwai ƴan mas'aloli wanda na so mu bayyana shi ne mas'ala ta farko shi ne gwalgwadon shayarwa. Shi ne na ce guda biyar, to dalilin da ya sanya muka ce guda biyar, tunda da kwai waɗansu malamai wanda suka ƙara wa juna sani a kan suna gani ba guda biyar ba ce ba. Idan muka ɗauka zan mu gani da yawa daga cikin salaf da khalaf sun tafi a kan shayarwa sawa'un kaɗan ce ko da yawa ce in dai ta amsa sunan shayarwa. To kurum tana iya haramtawa gwalgwadon abin da za a iya shayarwa. Shi ne daga cikin waɗanda suka tahi a kan wannan akwai da kwai riwaya asar wanda aka samu daga Ali bin Abi Talib da Abdullah bin Abbas da shi ma Sa'id bin Musayyib da Al-Hasan al-Basri da Zuhri da Qatada da Imam al-Auza'i da Sauri, kuma shi ne mazhabin da Imam Malik da Abu Hanifa suka tahi a kan shi, kuma suka kawo hujja suka ce ai idan muka leka zan mu gani addini manzo Allah mai kira da aminci Allah shi tabbata a gare shi kurum shayarwa yace bai yi bayani akan gulgudan shayarwa ba. Haka shi ma alqur'ani da yazo yayi bayani akan shayarwa bai yi bayani akan gulgudan shayarwa da za a yi wanda za ta iya haramtawa ba. Dan haka kadan aka sha da yawa aka sha in dai an sha kurum yana iya kasancewa haramu a gare ka muharramun ka. Wannan wada ce ta farko wanda wa'ansu daga cikin malamai suka tayi akan ta da wa'ansu daga cikin sahabbai da tabi'ai. Wada ta biyu shi shine wa'an suka tahi akan lalle daga cikin su shine da kwai Abi Saur da kwai Ibn Munzir da kwai Abu Dawud sun tahi akan lalle shayarwa wadda take kasancewa haramu ita ce zata kasance haramu ta haramta abinda yake tsakanin ka da kai da kai da wanda ya shayar da kai ko ayyuka da ta shayar da kai shi shine abinda yayi sama da uku ƙasa da uku hakika babu haramtawa. Suka kawo hujja da hadisin da shi Imam Muslim ya hutar da shi hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la tahrumul masa wal masatani, shayarwa tsotsa guda biyu ko tsotsa tsotsa daya ko tsotsa biyu bata haramta abin da yake tsanka bata haramta abin da yake haramtuwa na daga shayarwa. Wannan shine dalilin da suka kawo hujja da shi sai suka ce idan ka dauki mafhumin hadisin zaka gane lalle shayarwa daya shayarwa biyu bata haramtawa kenan abinda yayi sama da uku abinda yayi sama to ita ce take haramtawa. Sai wa'ansu daga cikin malamai suka tafi akan a'a ba makawa daga cikin su da kai Abdullah bin Mas'ud da Abdullah bin Zubair da Ata da Tawus da wa'ansu daga cikin a'immatul mazahibi Imam Shafi'i da Imam Ahmad da Ibn Hazm suka tafi akan a'a idan muka dauka ba iya fahimta su shayarwa guda biyar ita ce wadda take iya shayarwa guda biyar abin da yi sama ita ce take iya haramtawa, amma dai shayarwa ƙasa da biyar wannan ba ta haramtawa. Idan aka yi hudu aka yi uku aka yi biyu aka yi ɗaya wannan ba ta haramtawa abin da yake tsakanin ka da kai da wani, ba ta haramta ba ta duk hukumce-hukumce na shayarwa ba ta haramta su sai idan ta kasance shayarwa biyar abin da yi sama. Kuma suka kawo hujja da hadisin da Aisha ta rawaito daga bakin mutane take cewa kana fi ma unzila min alquran ashru rada'at, take cewa ya kasance na daga ayoyin da aka sabkar bangaren shayarwa a cikin alqurani shine gulgudan shayarwa guda goma ita ce wanda suke haramtawa dan take suke haramta abinda shayarwa take haramtawa, take cewa ma'lumatun yuharrimna sanannu ne wannan ayoyin su ne waɗanda suke haramta abinda hukumce-hukumcen shayarwa suke haramtawa, take cewa sai aka shahi wannan ayoyin wannan hukuncin wannan shayarwa guda goma aka maido shi shayarwa guda biyar sanannu, take cewa fatuwufi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa hunna fi ma yuqra min alquran, ham aka dauke ran manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi wannan shayarwa guda biyar ana karanta su a cikin alqurani sai dai daga baya aka hudda su suna daga cikin ayoyi wanda suke mansukhat, amma dai abinda ake shahi karatunsu ba hukuncinsu ba. Da wannan hadisin suka kawo hujja, hadisi ne shi ma wanda Imam Muslim ya rawaito shi, haka suka kawo hujja da hadisin da Imam Muslim shi ma ya hutar da shi hadisin Sahla mata Abi Huzaifa, ita Sahla ta zo gun manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ta kawo kukanta da kwai wani yaro Salim wanda yake kai kawo a cikin gidanta, To dalilin haka shi kuma ran Abu Hudzaifa baya so ga wani yaro yana kai kawo yaron da ba nata ba a lokacin da ta kawo kukan ta wurin manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi manzo Allah sai ya ce mata ki shayar da shi amma dai shayarwa biyar zake mi idan kika mi wannan shayarwa guda biyar zai kasance kamar danki yanzu yana da hurumin da zai shigo a lokacin da yake so ya zo yayi abin da ya ga dama a cikin gidanki kidan wannan shi yake nuna mana wannan dalilan guda biyu suka kawo suka kawo hujja akan shayarwa guda biyar kuma lalle idan muka leka zan mu gani gaskiya wada mafi rinjaye shi ce shayarwa guda biyar idan yaro ya sha nono so biyar a wurin wata wanda ba ma'ahiyar shi ba to wannan duk abin da shayarwa take haramtawa tana haramta ne kuma duk abin da shayarwa take wajabtawa tana wajabta ne ina fata an fahimta sai adadin ita shayarwa adadi miqdar shine kimantawa abinda gurgurdan da ya kamata a shayar shine shayarwa guda biyar to yaya ya kamata ya sha nono idan aka same ya tsotsa aka cire shi aka same aka cire shi aka same aka cire shi har guda biyar shikenan ya haramta ko kuma ya ne ne wadan mafi rinjaye wanda malumai suka tafi shi shine za a sanya wa yawo ya sha sai ya koshi ya saki da kanshi ba tare da wani abu ya zo ya shagaltar da shi ba idan wani abu zai shagaltar da shi ya cire sannan a sake dawowa wannan ba a lissafa ta da ciki sai idan ya zo saboda yunwa ko yana kuka aka zo abinda kuma a halin da zai kasance yana mai amfani wannan nonon ya zo a sanya shi a nonon ya sha har ya koshi ya saki wannan ita ce za a yi lissafin shayarwa daya ya sake a sake mai irin wannan shayarwa ta biyu a sake shayarwa ta uku a sake ta huɗu a sake ta biyar to a lokacin da yake kasancewa hukuncin shayarwa yake tabbatuwa a kan shi idan ya kasance kasa da haka ko ya kasance ba sha yayi ba ya koshi ba wannan babu mas'alar shayarwa sai mas'ala ta gaba wanda su ba malumai suka tattauna akan ta shi shine mas'ala ta a yaushe ne ya kamata a shayar da yaro yana yaron ko idan yana fikeken shi yana kado za a shayar da shi ya kasance haramun gare ta wannan ita ma malumai sun yi bayani akan haka hafada guda biyar a karshen hafada guda hudu a karshen haka wada ta farko shi shine wadadda suka tafi akan lalle ana shayarwa wanda ake lura akan ta ita ce shayarwar da ba a yi ta ba sama da shekara biyu ba shekarar rayu wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra haka ubangiji ya bayyana mana daukar cikin yaro rainan shi da yayin shi tsawon wata 30 a wata 30 idan ka cire wata 9 wa wata 9 zai baka wata nawa 21 21 shekara nawa ha dai da rabi da wani abu shine kuma can ubangiji yake bayyana mana afwan shekara wata 6 za a hudda tunda asalin ciki wata 6 ne wasa asalin ciki wata 6 ne idan ka hudda wata 6 ba wata 9 ba ciki wata 6 ne idan ka hudda tunda hatta da hukuncin shari'a idan yaro idan mace ta zo da ciki ta kai wata 6 ta aihu to ba wani hurumin ka ce ba dan ka bane ba wata 6 hukuncin shari'a ta baka wannan dan wata 6 ciki yake kenan idan da renan shi da daukan cikin shi wata 6 ko da renan shi da daukan cikin shi wata 30 da daukan cikin shi da renan shi wata 30 idan ka cire wata 6 a cikin wata 30 zai baka 24 shine shekara biyu can kuma ubangiji yake bayyana mana yake cewa hamalatu ummuhu qurhan wa wada'tuhu qurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra wannan ta a haƙafi kenan wa hamluhu wa fisaluhu wa can cikin wannan luqman fi aymaini anashkuri wali walidayka ilayil masir can ubangiji yake bayyana mana shekara biyu ake yi bangaren shayarwa to nan shine idan muka dauka wa'inda suka tafi daga cikin wa'inda suka tafi akan lalle shekara biyu abinda yake kasar shekara biyu shi shine ake aitibaran shi bangaren shayarwa shine da kwai imamu Shafi'i da imamu Ahmad da da manya-manyan ɗalibai na Abu Hanifa, Abu Yusuf da Muhammad bin Hassan al-Shaybani. Kuma wannan riwaya an same ta daga Umar, yarda Allah shi tabbata a gare shi, an samu asar karkashin haka. Kuma haka shi ma Abdullahi bin Mas'ud da Abu Huraira da Abdullahi bin Abbas da Ibn Umar, yarda Allah shi tabbata a gare su. Haka daga cikin tabi'ai da kwai Ishaq da Ibn Munzir da daga cikin manya-manyan malamai sun ta yi akan haka, suka kawo hujja suke cewa ai Ubangiji ya bayyana mana walwalidatu yurdi'na auladahunna hawlain kamilain, uwaye mata za su reni ɗiyansu tsawon shekara biyu cir ba tare da ba sun yanke ba, suna shayar da su nono. Haka Ubangiji sai sanya wannan reno tsawon shekara biyu, kenan duk lokacin da za a reni yaro sama da shekara biyu, abinda duk koda an shayar da shi wannan nonon ba lalle bane ba ya bubbugo da naman shi, ba lalle bane ba ya karbo kashin shi ba. Shi sun ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna marada'a min almaja'a, lalle ana shayarwa daga yunwa, yunwar da zata sanya idan an sha nama zai bubbugo kashi ya karfafa. Dalilin shi suka kawo wannan hujja, kuma suka kawo wani hadisi wanda Ibni Abbas ya wutar da shi da isnadi ya rafa shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Imam Ad-Darqutni ya wutar da hadisin, yake cewa la rada'a illa ma kana fil hawlaini, babu shayarwa sai dai abin da yake gulgurin shekara biyu, kasa da shekara biyu, abin da ya sama da shekara biyu, wannan ba a kiranta da shayarwa. Haka da kwai hadisin da Imam Al-Albani ya da'afa shi, hadisi ne wanda Abi Dawud ya wutar da shi, hadisi Abdullah bin Mas'ud shi ma ya rafa shi zuwa ga manzo Allah, yake cewa la yuhrum min ar-rida'i illa ma anbata al-lahm wa nashaza al-azam, yake cewa ba wani abu wanda yake haramtuwa na daga reno sai idan ya kasance abin da ya bubbugo da nama ya karfafa kashi. Kinan lokacin da mutum yake da yaro yake tsamman goyen shi kasar shekara biyu ko shekara biyu abin da ya kasa, lokacin da idan an bashi wannan nonon zai bubbugan bai da nama ya karfafa mai kashi, a lokacin da ake lissafin wannan shayarwar za ta haramta komai da komai, kuma ta halatta duk abin da yake zamantawa halaka tsakaninsu da wannan wannan ma'aikiya wadda ko wannan mata wadda ta shayar da shi. Kuma shi sanya suka ce idan ya kasance babba ne dan ya sha nonon nan ba ya kasance matsayin abinci ba a gare shi ba, da haka ana shayarwa gwalgwaran shekara biyu abinda ya yi kasa. Kinan idan ya kasance shekara biyu abinda ya kasa shine abinda zai tabbatar da wannan hukuncin na shayarwa. Fada ta biyu shine fadar da waɗanda suka tahi akan lalle idan ya kasance yaro ne babu hira a ce a shekara biyu ko abinda, in dai za a kiraye shi wani yaro ne matsayin yaro yake, to idan an shayar da shi shayarwar nan tana iya haramta komai da komai. Shi kuma daga cikin waɗannan waɗanda suka tai akan wannan hadisi sune mate kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan su, banda Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta. Kuma an samu riwaya daga Asar daga Abdullah bin Umar kuma da Ibn Musayyib, kuma hada ce wadda Ibn Taymiyyah ya zaba daga cikin hada, yake cewa suka kawo hujja da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa inna marada'a min al-maja'a, hadisin da muka karanta, suke cewa lalle idan an ce maja'a yaro, duk yaro wanda za a iya bashi nono ya tsotsa ya kasance wannan nonon ya kasance mai matsayin abinci, to dukkan su waɗannan muna lissafi da su ba wani hirar shekara biyu ko kuma kasar shekara biyu. Sai hada ta uku su sune wanda suka ta yi suke cewa reno ko shayarwa sawa'un yaro ne babba ne kowa ko da natija ne, in dai an bashi ya sha ta cika ka'ida guda biyar ya tsotsa ya koshi yace to dukkansu suna haramtuwa a gare su. Amma dai wannan hada tana da rauni, sune daga cikin waɗanda suka ta yi, da kwai Aisha ta hada akan ta ta yi akan wannan hada, kuma daga cikin salaf da khalaf da kowa inda suka ta yi, kuma an samu riwaya daga Ali bin Abi Talib da Urwa da Lays bin Sa'ad da Dawud da Ibn Hazm ya rahimahumullahu ta'ala. Ita kuma Aisha ta yi bayani ko ta yi hukunci akan idan tana so wani ya ringa shigowa wurinta, sai ta umarci ‘yan uwanta kamar Ummu Kulsum da wa'ansu daga cikin ‘yan uwanta, sai ta aika wannan yaron ko wannan mutumin ya tafi wannan matan su wannan ‘yan uwan nata su shayar da shi, idan sun shayar da shi kenan zai kasance yanzu halak ya ringa shigowa gurinta. Dalilin shi wannan dalilin shi suka ce a Aisha ga hukuncin ga abin da take akan shi. Kuma suka kawo dalilin wannan matar hadisin wannan kissa Sahla, matar Sahla bintu Suhayb, matar Abi Huzaifa, wadda ta zo take bayyanawa lalle Huzaifa yana da maula, yana da intaccen bawa, kuma ya kasance tare da su yana kai kawo a cikin gidan. Kuma abinda gaskiya abu ne wanda shi baya mata dadi ko baya ma shi Uzaifa dadi tazo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace to ki shayar da shi mana sai ya haramta sai ya zamanto halaka a gare ya koma muharramin ki wannan kuma hadisi Imam Muslim ya hutar da shi sai suka kawo hujja da wannan hadisin suka ce a koda ya kasance babba ne kurmun mutun yana iyawa idan an shayar da shi yana iya kasancewa muharrami a gare ta sai dai malamai waɗanda suka kawo mas'ala ta harko waɗanda suka kai akan fada ta harko lalle abin da yayi kasa yayi sama da shekaru guda biyu babu i'tibarin shi a bangaren shayarwa suka maida musu raddi akan wannan magana suke cewa ai idan muka dauka lalle wannan mas'ala wannan hukuncin na matan Huzaifa amma na matan Abi Huzaifa sahala lalle hukunci ne wanda yake mansuhi an riga ya an shahi shi sai dai kuma wa'ansu daga cikin malamai suka ce to idan an ce an shaye hukunci ina dalilin da yake kawo ba ai idan za a shaye hukunci tilas sai an kawo wani dalili badil ɗin shi an tabbatar wanne ne ya riga yi wani hukunci ne ya riga yi ɗaya hukuncin sannan ayi ayyir shahiwa to shi kuma wannan hukuncin ba wanda ya san tarihin wannan hadisin ko ba wanda ya san tarihin wancan kiran dan haka babu hira a ce wannan hadisin an shaye shi sai dai daga cikin malamai sun ce akan lalle wannan khususiyya ce ita sahala ta zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta kawo kukanta manzo Allah sai ya bata lamarin ya kebance ta da wannan hukuncin akan ta ita kadai na daga ta shayar da wannan bantaccen bawa na Abi Huzaifa diddan ya kasance yana cinkanyuwa tare da su yana shigowa wurin su ba a matsayin muharram ta ba da kasancewar mas'ala ce wadda gaskiya malamai sun yi tsokaci akan ta amma ni ina tahiya akan lalle ya kasance kasa da lokacin da ake reno lokacin da ake renon yaro lokacin da renon yaro kenan shekara biyu ko kasa da shekara biyu ba sama da shekara biyu ba a wannan halin idan an ce wane ya sha nonon wacce irin hukuncin da sharaddan da ya kamata a dora akan shayarwa a dora sun tabbatu wannan yaron zai kasance muharrami a ga bada wannan wanda ta shayar da shi da ƴan uwanta wannan shine dai mazhabi wanda muka tai akan shi kuma wallahi ta'ala a'lam kinan kalkashin mas'ala kinan zai kasance shayarwar za ta tabbata ne a lokacin da aka shayar da yaro gulgurin yaron da aka shayar a halin da wannan nonon zai kasance mai matsayin abinci matsayin abin da zai bubugo mai da naman shi kuma ya karfafa mai kashin shi mai kasance shayarwa guda biyar ba tare da ya cire ba ya sha ya koshi da kanshi ya saki har so daidai har so guda biyar idan an yi haka a wannan halin yaro zai kasance haramun game da wacce bai kasance muharrami game da wacce kenan duk hukunci na shayarwa za su tabbata akan wannan yaro wallahi ta'ala sai hadisi na gaba hadisi na 330 yake cewa an Ubba bin al-Haris annahu tazawwaja um Yahya bint Abi Ihab faja'at amatun sawda'un faqalat qad arda'atukuma fa zakartu zalika lin-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala fa'arada 'anni qala fatanahaytu fa zakartu zalika lahu faqala wa kayfa wa qad za'amat annahu an qad arda'atukuma wani hadisin Imam Bukhari ya hutar da shi shi kadai ya hutar da shi Imam Muslim bai hutar da shi ba ya hutar da shi a cikin kitabu shahadat babu shahadatu al-iman wal abida babu wanda yake mana bayani akan sheda ta bawa da baiwa idan bawa da baiwa suka yi sheda shin ana karban shedar su ko ba a karban shedar su juz'i na uku shahi na 173 hadisi mai lamba ta 2659 haka shi ma Imam Muslim bai hutar da shi ba hadisi ne wanda aka samu shi daga Ukba dan Haris yarda Allah shi tabbata a gane shi yake cewa Ukba dan Haris shine Ukba dan Ukba bin Haris bin Nawfal bin Abd Manaf al-Qurashi an-Nawfali ana kiran shi da Abu Sura'at al-Makki al-Hijazi mahiyar shi ita ce Khadija ko kuma Umama bintu Iyadin yana cikin tabaka ta harko na masu rawaito a hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaka Ibn Hibban ya wasaka shi ya zamana a garin Makka kuma ya mutu a cikin ta bayan shekara ta 50 da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa annahu tazawwaja Yahya binti Abi Ihab lalle shi ya auri Yahya ma'ihiyar Yahya ya Abi Ihab a lokacin da ya armeta faja'at amatun sauda sai wata baiwa baka sai ta zo faqalat sai ta ce qad arda'atukuma tabbas na shayar da kai na shayar da wannan matar ta ka fazakartu zalika linnabi sallallahu alaihi wasallama, sai na ambatawa manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi abinda wannan matar tazo ta bayyana mini, tace wai lalle ta shayar da mu da ni da wannan matar tawa. Qala, sai yace fa'arada anni, ukuba sai yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kawar da kansa a kaina. Fatahna haitu, sai na ja baya, fazakartu zalika lahu, na sake maimaita mai ga abinda wannan matar tazo ta bayyana mana, tace mana ta shayar da ni da matata wanda nake aure da ita. Faqala, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa kaifa, ta yaya ni kake so to ni in yi da kai. وقد زعمت انه انه قد ان ان قد ارضعتكما, kuma hakika ta kirkira ta bayyana muku tace lalle ta shayar da ku da kai da ita, yaya kake so in yi da kai? Ai hukunci ya riga ya kare, tunda ta riga ta sheda lalle ita ta shayar da ku, shikenan ba wani hira wani wannan, koda ƙarya take abin ya tabbata. Ci sanya idan muka leka hadisin zan mu gani lalle shayarwa tana haramtawa tsakankanin ma'aurata idan suka samu labarin lalle sun sha nono daya, shayarwar da take iya haramtawa tsakankaninsu. Kai tsaye mi za a yi? Za a yi fashin nikahi, za a warware, za a lalata wannan auren tsakankaninsu. Ta koma mai muharram ba. Haka idan muka leka zan mu gani lalle idan aka ce shayarwa, shayarwar nan lalle idan an tabbatar shaidan mutum ɗaya tana iya warware dukkan wannan mas'alar wannan. Idan ita kadai kamar yadda hadisin ya karantar da mu, ita kadai ta zo ta bayyana ta ce a'a gashi nan na zo na shayar da su biyu, duk da kasancewa mas'alar tana da saɓani ɓangaren malaman fiqhu, amma dai zan mu dan zo da dan karamin saɓani a burguje. Hadisin kuma idan muka leka zan mu gani yana karantar da mu ana amsar shaidar bawa idan ya kasance adali. Ga baiwa ce ta zo ta hadi mai ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar akan abinda ta zo ta bayyana. Haka idan muka leka hadisin zan mu gani yana bayyana mana lalle idan aka sadu, aka yi saduwa bangaren shubha abinda ba a sani ba, misalin wane ya aure al'uwar shi, ai shubha ce, to wannan shubha batta tabbatar da haddi, batta tabbatar da komai. Abinda kurum za a yi kai tsaye idan aka ji wannan abin wannan, idan aka tabbatar da wannan shubha lalle wani dan uwa ne, dan uwan wacce ne, to abinda za a yi kurum za a datse, za a raba wannan auren nasu, shikenan ba shi ba ita, ta koma mai matsayin yar uwa. Misali idan aka ce saduwa ta shubha, ma'aji a cikin shubha ya sadu da diyar shi, wannan shubha ce. Idan wannan idan aka tabbatar to babu matsala, babu hukuncin ayi bulala ko kuma ayi jiha, ko babu wani hukunci a duniya ko a lahira, shikenan kurum ci gaba za a yi a raba tsakankanin su a ci gaba da al'amari. Mas'alar sheda bangaren shayarwa malumai sun tahi, idan muka leka zamu gani mazhabin Imam Shafi'i da Atha sun tahi akan lalle baya yiwuwa a amshi shaidan mace ɗaya sai idan ya kasance mata guda huɗu ne suka zo suka bayyana lalle wacce ta shayar da wacce, idan kuma maza ne sai dai ya kasance maza guda biyu, inda ai mas'alar namiji ɗaya shaidan mace biyu ce. Ko kamar yadda Ubangiji ya bayyana fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa mar'atani, idan ba a samu ba maza guda biyu ba to za a nemo namiji daya, a nemo mata guda biyu su zo su yi shaida. Shine nan Imam Shafi'i da shi da Atha suka tai akan tilas sai an samu shaidun mata guda hudu, sannan za a tabbatar lalle wane ya shayar da wa, lalle wacce mata wacce uwar shi ce bangaren shayarwa. Kuma Imam Malik da Hakim suka tai akan a'a ba a amsa sai shaidan mata guda biyu, sabida mi? Sabida ita ce shaida wadda take cikakka, kenan mace daya ma wannan matsayin namiji guda, kenan mace guda biyu idan suka zo suka yi shaida a wannan halin ne muke iya amsa shaidarsu. Imam Abu Hanifa ya tahi akan a'a ba a amsa sai idan ya kasance shaidan namiji guda biyu ne, ko kuma namiji guda ɗaya da mata guda biyu, ya kawo hujja da wannan aya ta wadda take bayani akan bashi fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atan. Sannan Imam Ahmad shi kuma ya tahi akan a'a abin da yake shedan mace ɗelar kai idan ta zo ta sheda lalle wacce matan wacce ni na shayar da su to an riga ya amince wurin za a amshi shedarta kamar yadda wannan hadisin ya bayyana mana kuma ita ce wada mafi rinjaye karkashin haka sai dai abinda ya dace shi shine mu yi kokari mu kiyaye bangaren shayarwa ba a kowane hali ba za a ba da gudun shubha idan ya kasance ku an shayar to ayi kokari a samu takarda da bika a rubuta lalle wacce ta shayar da wani lokaci kaza hasso kaza a wuri kaza dan ka a samu galabi lokacin da wani yazo da shaida akan ya shayar da wani diddan a haramtawa wani takan yana son ta yana son matar shi ya kasance dalilin wannan shaida wannan mata a zo a datse tsankanin su kuma ta kasance a matsayin yar uwa ba a matsayin mata ba idan yana da kyau ayi kokari a ringa tabbatarwa idan wani ya idan wacce ta shayar da wacce to ayi kokari a kiyaye kuma wannan alhamdulillah a wannan lokacin abin yana da takaituwa ba kamar da ba da a cikin biki zaka zo wacce ta ba ma wani to irin wannan na cikin biki wannan ba a itibarin shi saboda bai kai ba adadin da aka ce maka zai iya haramta maka wannan dan uwa ba zai iya haramtawa ba ba shayarwa bata kai ba adadin da zata iya haramtuwa ba kuma bata kai ba miqdar inda yaro zai sha shine yaro ya kasance ya kama ya tsotsa har ya koshi ya saki da kanci Allahu ta'ala sai hadisi na karshe karshen babu hadisi ne shine na karshe hadisi na 331 Allah yake cewa anil barra bin azib radiyallahu anhu qala kharaja rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama ya'ni min makkah fa tabi'ahum ibnatu hamza تنادي يا عم فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك فاحتملتها فاختصم فيها علي وجعفر وزيد فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي وقال زيد ابنة أخي فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم وقال لعلي أنت مني وأنا منك وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي وخلقي وقال لزيد أنت أخونا ومولانا وأن حديث إمام البخاري ياهو ترشي أتين كتاب المغازي باب عمرة القضاء ذكره أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم باب وانده كمان بياني أكون أمرا تبنقانا wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi juz'i na 5 hadisi ne wanda Anas bin Malik ya ambata mana juz'i na 5 shahi na 14 hadisi mai lamba ta 4251 Imam Bukhari shi ya kebanta da hutar da wannan hadisin kadai yake cewa anil barra' bin azib bin adi bin jasham bin mujta'a bin harisa abu amara yana cikin tabaka ta harko na daga masu rawaito hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da dangantakar shi na kaiwa zuwa ga mutanen gabar Madina ana ce mai al-Ansari al-Harisi al-Ausi al-Madani al-Kufi ya zamna a garin Kufa kuma ya zamna a nan garin Makka bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun kaura zuwa ga garin Kufa ya mutu a shekara ta 72 da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wata wada an ce shekara ta 71 da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a garin Kufa dade da kai wata fada wanda take bayyanawa ya mutu a garin Madina amma dai fada mafi rinjaye ya mutu a garin Kufa shekara ta 72 ko 71 da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi ya huto a shekarar da aka yi umara ta bankwana ita ce shekara ta 7 da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya huto daga garin Makka yake cewa fatabi'ahum fatabi'atuhum ibnatu hamza ya hamza shi kuma hamza an kashe shi a yakin da aka yi na Uhudu a lokacin da aka kashe shi kenan wannan yarinya bata da ma'ahi maremiya ce lokacin da manzo Allah ya shiga shekara ta 7 garin Makka yayi umara ta bankwana da ya huto a lokacin nan wannan yarinyar ta biyo manzo Allah mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare ta tunadi tana kira tana cewa ya am ya babbana ya babbana fatanawalaha aliyu sai aliyu bin abi talib sai ya dauke ta fa akhadha bi yadiha ya kama hannunta wa qala li fatima sai ya ce wa fatima dunaki ibnatu ammiki ga diyar
dan uwanki nan ga diyar babbanki nan na baki ita fahtamalataha sai ta dauke ta fahtasama fiha aliyu wa ja'far wa zaidun sai aliyu da ja'far da zaid bin haritha sai suka yi jayayya tsakankanin su to wa zai rike ta tunda dukkan su kowanne yana da dangantaka da ita mu ji abin da yake cewa fa qala aliyu aliyu sai yake cewa ana a haƙƙo biha ni na hitantanta da in ɗauki ɗawainiyar wannan yarinya ɗiya Hamza wa hiya ibnatu ammi kuma wannan yarinyar ka kumanta ɗiyar ɗan uwana ce ɗiyar baffa na ce baba ɗiyar baffa ibnatu ammi ɗiyar baffa na ce wa qala ja'far ja'far yake cewa ibnatu ammi wannan yarinyar ɗiyar baffa na ce wa khalatuha tahti kuma ɗan uwan ma'ahiyarta tana ƙarƙashina a matsayin matata ta aure wa qala zaid zaid yake cewa ibnatu akhi ni ma ai diya dan uwa na ce ku in diya babban ku ce ni kuma diya dan uwa na ce shi kuma hadan shi da yake cewa dan uwan shi ne shi shine kasancewar yana nihin dan uwantaka ta musulunci ai mun san wane ne zaid zaid yana cikin wa'inda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tabtan bawa ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma yana daga cikin wa'inda manzo Allah bi tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yake san su matakar so ha irin abin da ya kai ya kawo ake kiran Zaidu da Zaidu bin Muhammad aka fasa kiran shi da Zaidu bin Haritha ubangiji ya sabkar da aya ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin a wannan dalilin shi yake bayyanawa ai lokacin da muka shigo garin Makka da garin Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kulla dankon soyayya tsakaninmu mu wanda muka hijira kuma Hamza dan uwana ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kulla tsakaninmu dan haka dan uwana ne na musulunci dan uwana ne na hijira dan haka ni ma ina da haƙƙi a bani in dauki dawainiyarta a lokacin nan faqada biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li khalatiha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zartar da hukunci ya bayi wa al'uwarta al'uwan ma'ahiyata ita kuma al'uwan ma'ahiyata kalkashin ma take kalkashin Ja'far take sai yake cewa al-khalatu bi manzilati al-umm ai al'uwar uwa a matsayin uwa take a ita ma kinan ga wanda ya hada dangantaka biyu da ita kuma wanda ta yi cancanta ita ce al'uwa ta wurin uwa dan haka idan ya kasance kuna da marayun nan suwa suka yi cancanta su dauda wainiyar su ƴan uwan uwarta su suka yi cancanta sai dai idan ya kasance da ko wani uzuri a lokacin nan ku kuma ƴan uwan uba za ku dauki kayan ku amma dai ƴan uwan uwa su suka yi cancanta kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zartar da wannan hukuncin وقال لي علي من ذا الله صلى الله عليه وسلم سي باي وعلي حقوري yake ce me anta minni wa ana minka ya kai ali kai daga gare ni ne kuma ni ma daga gare ka ne kenan da manzon Allah da Ali abu ɗaya ne shi san ya can yake cewa da akwai wani annabi bayana da Ali da annabin za a ba da annabtaka za a bashi saboda shi a matsayin kaman Musa ne da Haruna sai dai babu annabtaka bayan su shi san ya nan yace kai daga ni ne ni ma da kai ne wa qala li ja'far yake cewa kuma ga ja'far ashbahta khalqi wa khulqi kai kuma kai kamantacce ni ya 100% bangaren gangan jikina kuma bangaren halin jana kuma tabbas haka ne duk wanda ya kalli ja'far kai ka ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka tsago shi kamantacce ni ya yake komi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ma wannan ba kadai har bangaren halayya takatis halayya na manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi shi san ya lokacin da manzon Allah ya dawo lokacin da Ja'far manzon Allah ya dawo daga yakin Hunayn ne Ja'far ya dawo daga hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ban san ba ma da wanda ni zan yi farin ciki da nasarar da muka samu ko kuma da dawowar babba na zan samu dan uwana da dawowar shi zan yi farin ciki ko kuma da nasarar da muka samu ta cimma wannan yakin da muka yi sai yake cewa wa qala li zaid sai yake cewa ya kai zaidu anta akhuna wa maulana kai intaccen bawon mu ne kuma dan uwan mu ne idan kowa ya san matsayin shi a gun manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi kasancewar lokacin namu ya ja zan mu takaita akan haka kuma shine hadisi na ƙarshe kalkashin littafin abinda yake mana bayani akan shayarwa ina abinda zan mu iya fahimta shayarwa lalle tana iya haramtawa dukkan abinda dangantaka take iya haramtawa kuma idan muka leka zan mu gani lalle za ta haramta aure, za ta haramta, za ta haramta aure tsakaninka da kai da waɗanda ka sha nono tare da su da ƴan uwanta. Haka kuma za ta halatta maka gani zuwa ga waɗannan wanda kuka sha nono tare da su da ƴan uwanta kuma da keɓanta tare da su. Kuma za ta iya halatta maka ka kasance muharraminsu lokacin da za a yi bulaguro, daidai idan muka leƙa ba ta tabbatar da wajibcin wannan ɗan albarkacin kun sha nono da shi, tilas ya yi ka ciyar da wannan ma'aiyar da ta shayar da kan nono ko ya yi ka ciyar da ƴan uwanta. Kuma babu wannan gado tsakankaninku, kuma babu tabbatuwa idan aka tashi neman waliyi ka ce ka bugi gaba ka ba da wannan, sai dai wannan ma'ayinta ko ɗan uwanta na jini wannan shi zai iya bada ta ɓangaren aure. Ina fata an fahimta. Kina abin da take haramtawa ita shayarwar aure. Babu aure tsakankaninka da kai da waɗanda kuka sha nono tare da su, sai kuma tana halatta maka kana iya keɓanta tare da su, kana iya kallon su ba tare da kana iya shigowa gun su. Duk abin da ɗan uwa zai iya yi tare da su kana iyawa ka yi dubi ka kalla ka shigo wurin su, kana iyawa ka yi, kuma kana iyawa ka kasance muharraminta lokacin da za ku yi bulaguro, sai dai ɓangaren cesuwa shayarwa a ce he ka yi don albarkacin ka sha nonanta, wannan babu ita a kanta. Kuma idan ta mutu ba gadanta, idan ka mutu babu gadanta tare da ita. Kuma babu ka kasance ta ɗauke ka ta ce a ai ɗan uwanta ne kai kana iya aurar da ita, babu wannan. Wanda zai aurar da ita sai ma'ahinta ko ɗan uwanta wanda suke da na jini. Kina wannan shine hukunci wanda ya shafi wannan shayarwa. Ina fata an fahimci babu, kuma ina fatan za mu kiyaye kan masala abin da ya shafi shayarwa, saboda irin rukani wanda ake samu a cikinta. Abin da muka karanta daidai, Allah ba mu lare shi, kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana, Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malumanmu, Allah sanya aljanna ita ce makomanmu. Marganya iyaye da kakanni da abokai da wanda suka rigaya mu gidan gaskiya, muna fatan Allah ya gafarta musu. Akwai ɗaya daga cikin waɗanda muke sallah tare da shi a wannan masallacin, Allah ya amshar shi wannan satin kwana uku yanzu, muna fatan Allah ya sanya aljanna ita ce makomar shi. Allah gafarta mai ya gafarta mana, Allah sanya aljanna ita ce makomar mu, ita ce makomar shi. Kuma da muka yi saura, Allah ba mu guzurin targa su. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.